نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. sallamu da saduwa a wannan lokaci mai tarin albarka, kuma a cikin wannan masallaci namu mai tarin albarka, muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu a cikin gidan aljannarsa kamar yadda yake tara mu a kowane sati a wannan wuri. Muna cikin wannan littafi mai suna al-usulu salata, kuma muna a cikin gaba ta ƙarshe, wato wannan shine kusan shafi ko babi na ƙarshe a cikin wannan littafi. Dama mai littafi ya yi alƙawarin yi mana magana a kan asallai guda uku, shika-shikai guda uku wanda suke wajibi a kan kowane musulmi ya sani, kuma ya yi imani da su, kuma ya yi aiki da su. Hakan zai lamince masa ya ansa tambayoyin da za a yi masa idan ya koma zuwa ga Allah. Asallam sun tattaru a kan asali guda uku wanda ake tambayar bawa in ya mutu. Za a tambaye shi waye Ubangijinsa. Mun riga mun yi bayani kuwa tare da hujjoji a littafin Allah da kuma hujjoji na hankali da suke tabbatar da samuwar Ubangiji. Sannan matsala ta gaba kuma, menene addininka? To addini kuma shi ne addinin Musulunci. Sannan akwai magana a kan matsala ta uku, abinda za a tambayi mutum shi ne waye annabinka? To shi ne a yau za mu tashi. Bala ya ce ma'arifatun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Duk musulmi wajibi ne a kansa ya san wane ne Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, menene haƙƙin annabi a kanmu. Kafin ka san haƙƙoƙinsa dole ka san wane ne. Shine malam yace al-asalu salih, asali na uku daga cikin asallai guda uku da suke wajibi kowane mutum ya sani, ma'rifatun nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wajibi ne kuma tilas ne kowane ɗaya daga cikin musulmi ya san wane ne ake kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai malam ya ce wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraysh wa Quraysh min al-Arab wal Arab min dhurriyyati Isma'il ibn Ibrahim Khalilullah alayhi wa ala nabiyyina afdalus salatu was salam. Malam yake cewa wannan mutumin da ake kira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne ɗan Abdullahi, kuma Abdullahi ɗin ɗan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ɗin kuma ɗan Hashim, Hashim ɗin kuma ƙabila ce daga cikin ƙabilar Qurayshawa. Su kuma Qurayshawa min al-Arab, suna daga cikin Larabawa. Wal Arab min dhurriyyati Isma'il, su kuma Larabawa asalinsu zurriya ce ta annabi Isma'il, shi kuma annabi Isma'il ɗa ne ga annabi Ibrahim Khalilullah. An fahimci wannan? Wato wannan ita ce nasaba annabi sallallahu alaihi wa sallam. Malamai sun kasa nasaba annabi sallallahu alaihi wa sallam da uku. Kashi na farko, nasabarsa tun daga kansa zuwa ainihin Adnan, wato daga kansa ka ce Muhammad ɗan Abdullahi, Abdullahi ɗan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ɗan Hashim, Hashim ɗan, har zuwa kan Adnan. Wannan ittifaƙin malamai cewa wannan nasabar ingantacciya ce, babu wani kace na ce a kanta. An yadda cewa nasabar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga kan mahaifinsa zuwa Adnan, an yadda wannan nasabar ingantacciya ce, hadisai da tarihi ya tabbatar da ita. sai nasaba ta biyu ita ce man nasabarsa daga kan Adnan zuwa ainihin wato annabi Isma'il wannan ma babu tantama a kanta sai nasabarsa daga kan annabi Ibrahim wato annabi Isma'il zuwa annabi Ibrahim daga nan kuma zuwa ainihin wato annabi Nuhu daga nan daga kan annabi Nuhu kuma zuwa kan annabi Adam alaihi salatu wassalam nasaba ta farko babu shakka a kanta din littafan tarihi sun tabbatar da haka cewa lalle manzo Allah tsatso ne na mai na Adnan to shi kuma Adnan tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutum 20 wato kamar kace akwai Abdullahi akwai Hashim akwai Abdul Muttalib afwan akwai Hashim akwai Abdul Manaf akwai kaza mutum 20 zaka kirga wannan nasabar malamai suka ce tabbas haka nasabar take to shi kuma Adnan malamai sun tabbatar da cewa zuriyar annabi Isma'il ne alaihi salatu wassalam shi kuma annabi Isma'il mun riga mun sani shine ɗa na farko na annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam so nasabarsa sallallahu alaihi wasallam daga kan Adnan zuwa kan annabi Ibrahim ita ma nasaba ce wanda malamai sun yi ittifaki a kanta sannan kuma malamai sun yi ittifaki a kan cewa shi annabi Isma'il wato yana daga cikin larabawa larabawa kuma malamai suna kasa su kashe uku su ce akwai al-arabul abadi'a da kuma al-arabu al-musta'abara da kuma al-arabul ariba idan suka ce al-arabul ba'ida abinda suke nufi larabawa na da can wanda yanzu ma babu shi kama Adawa kama Samurawa wannan duk suna cikin kabilar larabawa sannan akwai al-arabul ariba wannan su ne kamar ainihin wasu daga cikin Joro da kuma mutanen Yaman na da can asali da aka yi to akwai kuma al-arabu al-musta'ariba wannan al-arabu al-musta'ariba su ne su kuma sun kashi biyu akwai adananiyun akwai aqaniyun wannan al-adananiyun su ne tsatsan annabin Allah Isma'il alaihi salatu wassalam kamar yadda kuka sani annabin Allah annabi Ibrahim ya kawo matarsa kamar yadda Allah ba mu labari ya sauke ta akan wannan kwarin inda ɗakin Kaaba take tun kafin a gina ɗakin Kaaba ya sauke ta a wannan wurin tare da ɗanta Isma'il wanda a nan ne Ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya sanya ya zama ita ce alƙiblarsa wanda duk duniya za ta kalla ta yi sallah wannan ɗaki daga baya annabi Ibrahim da shi da zansa annabi Isma'il suka zo suka gina to waɗannan larabawa su ake kira al-arabul musta'araba ina fata ana fahimta to su ƙabilar Qurayshawa suna daga wannan tsatsa na annabi Isma'il alaihi salatu wassalam ina fata kuna fahimta su ko mutanen Yaman asalin shi annabi Ibrahim kaga ba balarabe bane haka shi ma annabi Isma'il ba balarabe bane to amma an kawo shi tun yana jinjiri da matarsa tun bai iya magana ba aka kawo shi ya zo daga shi sai uwarsa aka zaunar da su wannan wurin annabi Allah Ibrahim yake cewa na zaunar da iyalina biwadin ghairi zi zar'in inda baitika al-muharram rabbana li yuqimu as-salah ina fata ana fahimta to fitar rijiyar zanzam a wurin ita ta kawo larabawa da suke towa daga Yaman sai suka zo suka ga ruwa da suka zo suka ga ruwa babu kowa a wurin daga ita sai ɗanta sai suka nemi izininta cewa su zauna a wurin ta ce babu laifi za su iya zama amma ruwa ba mallaka su bane ba ina fata ana fahimta to ana haka su kuma larabawa ne ana haka har mutane suka taru annabi Ibrahim annabi Isma'il sai ya tashi a cikin waɗannan abu a nan ya aure ya a cikinsu ya sake auren wata a haka shi ma ya fitar da tsatsansa wanda yake daga wannan tsatso ne kuma aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam wato kai yake cewa duk duniya ka kabba wanda yake da nasaba irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam an bayyana wannan to wannan shine Muhammad dan Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ya da Allah ta tabbata gare shi yace kuma shi Hashim wato yana daga cikin Quraysh kuma kabila ce ta Larabawa wal arabu min zurriyyati Isma'il ibn Ibrahim khalilullah alayhi salatu alayhi wa ala nabiyyina afdalus salatu wassalam وله من العمر ما ليس شيء النبي صلى الله عليه وسلم ان ايكوشي ينا دا اينيهن شيكالا ماذا الله صلى الله عليه وسلم ان ايكوشي ينا دا شي واتو ينا دا شيكالا 63 ا دنيا شيني يتي 63 سنه ماذا الله صلى الله عليه وسلم ككب ياي رايوسا ا دنيا نن شيكالا 63 منها 40 قبل النبوة yayi shekara 40 kafin a turo shi ya zama manzo a cikin wannan al'umma wa 23 nabiyan yayi shekara dai kuma yana da shekara wato ainihin 23 yana a matsayin annabi kuma manzo la nabiyya ba'dahu babu wani annabi bayan ina fata ana fahimta wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shekara 63 ne a duniya kacan ya koma zuwa ga Allah mu goyi da dukaka a cikin babban malami a cikin littafin sa Ar-Rahiq Al-Maktub yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an turo shi a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ainihin shekara 40 kamar yadda malami nuna anan amma a cikin Ar-Rahiq Al-Maktub malai yake cewa wa'ayi ya zo ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato an so masaukan masa da wahayi ranar 21 ga watan Ramadan wasu suka ce ranar 18 ga watan Ramadan wasu suka ce 17 amma zancen da yafi inganci shine an so mai masa wahayi ranar Litinin 21 ga watan Ramadan wanda ya dace da watan 10 ga watan August na miladiya 610 daidai aka so mai masa wahayi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mai Rahiq Al-Maktub yake ambata sannan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai wannan lokaci yana da shekara 40 da wata 6 da kwana 12 wato yana da shekara 40 da wata 6 da kwana 12 amma al-lisabin qamariya ranar 21 ga watan Ramadan miladiya 610 aka so masaukan masa ga wahayi fadin Allah ikra bismi rabbikal ladhi khalaq an fahimci wannan amma al-lisabin shamsiya malamai suka ce yana da shekara 39 da wata 3 da kwana 20 daidai al-lisabi shamsiya aka so mai masa wahayi da fadin Allah ikra bismi rabbikal ladhi khalaq ina fata an bayyana to wannan shekarun gabaki daya kafin ai masa annabta kenan ko dai mu ce shekara 40 daidai ko mu ce shekara 39 da wata 3 da kwana 20 kaga dai dan abin da ya rage zuwa shekara 40 din kalani to malamai suka ce an so mai masa wahayi a daidai wannan lokaci Allah ta'ala ya sauka masa da wahayinsa malai yace wa baladuhu makka kuma inda aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam shine garin makka ya kasance shine garin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya zaɓi wannan gari ya kasance cewa ita ce mahaifar annabinsa halittar da ya fi kauna a duk cikin halittarsa saboda girman darajar garin shi yasa malamai suka ce a yau ma garin Makka yana nuna nan ne tsakiyar duniya gabaki ɗaya idan da za ka sa zare ta ko'ina idan ka auna wannan garin shi ne a tsakiya shi yasa Allah ya ce litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yawmal jam'i la raiba fi don ka zargaci uwa alkaryu kenan duk wani gari in ba maka bane ba kauye manzo Allah Allah ya turo shi a wannan gari saboda Allah ya zafi gari shi yasa ma Allah bai ambaci Makka ba da sunan Makka sai so daya a cikin Al-Qur'ani sannan so daya aka ce Makka sannan a cikin aya daya Allah ya faɗi darajar garin so biyar guda biyar yace inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Makkata mubarakan wa hudan lil-alamin yace fihi ayatun bayyinatun maqama ibrahim yace wa man dakalahu kana amina walillahi ala nasi hijjal bayt man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin daraja guda sai dai guda bakwai aka amba guda biyar aka ambata na darajar wannan gari wanda yake mai tarin albarka to wannan gari shine garin Makka Ubangiji magwayi da dukka ya zabe shi ya zama nan ce santa wanda za a bauta kama Allah ga baki daya kuma ya zabe shi ya zanto shine gari wanda yake mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ba akahu Allahu bin nazarati Allah ya turo shi daga gargadi ani shirki a bisa shirka wato mafi girman abinda Allah ya turo annabinsa da shi shine Allah ya turo shi ya gargadi mutane ani shirki ga barin yin tarayya da shi wayad'u ila tauhidi kuma ya kira mutane zuwa ga bautata ma Allah wahdahu la sharika lahu ina fata ana fahimta wato idan mutane sun nisanci shirka sai kuma su koma su kadaita Allah magwayi da daukaka والدليل قوله تعالى دليل فلن ولن فلن الله تعالى يتي يا أيها المدثر يا كي ولن ولن للقى دم يا في قم فأنذر تاشيك لغا يوم بچي يا قالي فأنذر كغرقت متانك وربك فكبر سنن قبجي فكومك جرم ماشي والثيابك فطشر tufafin ka kuma ka tsarkake shi war rijza fahaju sannan gumaka ka kaurace musu wala tamnun tastakthiru kala kai kyauta kana mai fatan a kara maka wani abu wato kala kai baiwa da fatan cewa ai maka kari a bisa wannan abun da kai baiwa aka wal rabbika fasbir kuma zuwa ga ubangijinka kai hakuri wato tun fari Allah ya san aikin da ya dora ma annabin sa sallallahu alaihi wasallam aiki ne mai wahala shi yasa sai ya soma da bashi hakuri Allah ya baiwa annabin sa hakuri a wurare sama da 17 a cikin alqur'ani Allah ya bashi hakuri fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina fasbir sabran jamila fasbir wasbir haka Allah ya tagaya musu kai hakuri kai hakuri saboda ba abu mai wahala irin ka ce za ka yi umarni da kyakkyawa kuma ka ce za ka hana mutane aikata musulunci yanzu zai kunga kullum daga wurare daban-daban kuke towa amma wani sarki za ka taso ka towa daga majalisa baya so yake ka zauna haushi yake ji in litinin ta zo haka sautin lati kama wani yana gidansa haushi yake ji aka kawa kana huji ha mutane da wasu da gaske suke tsakani da Allah ce ya shek kuma kawai wa zagi ne aka kawai kai ba ka san da jiwa ba ka kare ba ta gawa saboda me saboda kawai ka ce a ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata Allah ba ita shi yasa Allah ta'ala ya tabai wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hakuri haka Luqman yake ma dansa ya bunayya wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar yace wasbir alama asabaka inna zalika min azmi al-umur kai hakuri da abin da zai kaje ka lalle hakika umurni da kyakkyawa da hari daga aikata mummuna yana daga cikin manyan al'amura sai wanda Allah ya zaba shi zai jajirce kuma ya hakuri akan haka ina fata kuna fahimta wa ma'ana mala yace abinda ake nufi da waɗannan ayoyi kun fa anzir ayyun jura an shirki ka gargadi mutane ga barin shirka wato mafi girman abinda ake yi ma mutane gargadi akan sa shine shirka zuwa ga Allah da mutum zai yi zina so dubu ya shagiya kwalba dubu to wannan idan ya mutu yana cikin mashiyar Allah in an tashi kiyama in Allah ya ga dama tashin fari sai Allah ya ce ya yafe masa idan ya yi tuba na gaskiya saboda wannan Allah ta'ala da yake kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a saboda wannan Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha saboda wannan Allah wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada da fadin Allah illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim in Allah ya ga dama tashin fari sai baka littafi ya ce tafi aljanna idan kuma Allah ya ga dama sai ya dan kona ka a wuta ka nan zauna shekara kamar miliyan 1 miliyan 2 miliyan 3 sai a cire ka a ce ka shiga aljanna da ceton masu ceto amma ba za ka dawoma a cikin wuta ba ina fata ana bayyana amma matukar mutum ya mutu yana yin shirka yin shirkan nan da kai so daya kuma ka mutu baka tuba ba wannan shi zai sabbaba maka ka dawoma a cikin wuta ba za ka shiga fita ba har abadan abada kuma ba ka ba shiga aljanna inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha annabi isa ya ce ma mutanansa ya bani isra'ila innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min nasib Allah ta'ala ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-kafirin shirka so daya idan aka kuskure kai ka mutu baka tuba ba to shine zai sabbaba maka ka mutu kuma ka dawoma a cikin mutan Allah ta wuce so mafi girman abin da annabi yake gargadin mutane a kan sa shine mai ashirk wa yad'u ila tauhid kuma ka kira mutane zuwa ga tauhidi menene tauhidi aka ce shine wato kadaita Allah mabawai da daukaka a kadaita shi ta fuskoki guda uku kadaita shi ifradillahi bil khalqi wat tadbiri a kadaita Allah ta fuskar cewa shi kadai ne halitta shi kadai yake da ta cewa cikin halittar shi kadai kuma ke azurta ta duk abin da ka gani kuma halittar ubangiji ka yadda da wannan kai imani da wannan sannan a kadaita Allah ta bangaren abin da shi Allah yake banta da shi na sunayensa da kuma sufofinsa ba tare da an rada ma Allah suna ba ba tare da kuma an karkatar da wata siffa daga cikin sifofin Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa daru alladhina yuridun fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun Allah yana da sunaye masu kyau da sifofi masu ban kai duk wanda ya tashi roƙon Allah to roƙi Allah da wannan sunaye to kadaita Allah ta wannan fuska ina fata an fahimta sannan da kadaita Allah ta bangaren abin da ya shafi me abin da ya shafi ainihin wato bauta Allah shi kadai yake da hakkin abauta ta masa ba wani wanda ke da hakkin abauta ta masa ba Allah ba to wannan shine mafi girman sakon da Allah ta'ala ya turo annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi wato shine me sakon tauhidi a kadaita Allah shi kadai sai Allah ta'ala yake cewa bayan haka yace wa rabbaka fakabbi ai azimhu bit tauhidi ka girmama Allah cikin mai kadaita shi da bauta kamar yadda kai da shi ya komai shi ya halici komai shi ke da iko kan komai to kuma an zo bauta shi kadai yake da hakkin abauta ta masa shi kadai ke da hakkin a roke shi shi kadai ke da hakkin a nemi agajin sa kana neman arziki kana neman mulki ka girmama Allah shine ka daga hannu ka ce ya ubangiji ba ni wannan abin da nake nema domin mallaka komai a hannun Allah take ina fata ana fahimta sai Allah yake wasiyabaka fatahir sannan kuma tufafinka ka tsarkake shi ai tsahir a amalika an shirki ka tsarkake aikinka ga bare shirka duk abin da zaka yi yanzu to cewa manufarka ita ce Allah duk abin da za a yi za a kushe za a yi zai ka kai wannan mai dame ka ba Allah kawai ka sa gaba shine malamai suka ce shi tsarki yana kasuwa kashi biyar akwai tsarki wanda yake at-taharatul qalbi at-tahiril qalbi tsarkake zuciya wannan kuma ana nufin a tsarkake zuciya ga barin yimme ga barin shirka da barin munafinci hasada ita kutunguila annamiwanci bacin ciki duk wannan cututtuka ne na zuciya to ana bukata musulmi ya tsarkake zuciyarsa ta wannan bangaren sai malamai suka ce sannan kuma akwai at-tahiril badani ka tsarkake ainihin jikinka min al-awsafi daga dauda da kuma ainihin wato najasa ya zanto mutum kullun yana a cikin hai'a wanda take mai kyau ya sa musulunci ya karantar da mutum ya bi tsari aka ce sa ruwa ya wanke in yi bayan gida ya sa ruwa ya wanke duk wannan ana koyawa musulmi tsafta ne waɗanda ba musulmi ba kana ganin sun fi tsari ya sa hannunsu sai su goge ga kitabul muqaddas ya sa littafi mai tsarki bible a hammatarsa kuma yana fi tsari haka ya riƙe abun nan din ya gama fitsarin kuma ya sa hannu ya goge sannan kuma ya kama littafin da ake kira muqaddas kaga wannan kwama challenge ne ba dai a musulunci ba dai can ka ce littafi mai tsarki kuma ka sa fitsari ka goge ka sannan kuma malamai suka ce akwai at-tahiri fiya ka tsarkake tufafinka ba san musulmi ya bar taguwarsa da datti ba da annakiya wannan duk baya cikin karantarwa addini da an ɗauka cewa an ga mutum irin wannan ya ba annakiya ga goro ya ce ya yi ala ga baki biyu yana tawari in ka matsa kusa da shi yana tawari ya ce waɗannan su ne auliya ƙullahi in ana neman addu'a sai a zo wajensu nan ko ba san ka ta fara jahili bai baya ga alaka da addini addini bai yadda da wato abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce ya fi kowa tsafta an tambayi Aisha me yake so mai yake yana shigowa gida shawaki yake tsaye sallallahu alaihi wa sallam baya so ko kaɗan ka ce jikinsa akwai wari shi yasa ma malamai suka ce ya fi kowa ƙanshi idan ya iske yara suna wasa sai ya shafa kansu idan yaro ya koma gida ana gane kan da annabi ya shafa da wanda bai shafa ba dan dukkan da aka annabi ya shafa da hannunsa za ga yaron yayi ne yana kai sallallahu alaihi wasallam to kai kuma ka ce kai dikan annabi ne amma kana waje kana dauri kuma kai ne auliya Allah ko zakiru ka sha carbi a wuya atu'allimuna Allah bi dinikum Allah kake son ka gwada ma addini wallahi ya lan wa fi samawati wal ardi Allah ya san abin da ke cikin gaibin samai da kasa ba wai sai ka fito bili ka nuna shi Allah zuciye yake amfani da ita ya san waye zakiru na gaskiya ya san ko waye dan bogi dan ko nayi ne yi dan ya samu kudi ko wanda bakin talauce ya yi ka kuma ka san bakin talauce ya yi kawai ke na sai kowa ba sallaci ba ka san komai ba Allah zuciye sai a tsahirin makan tsarkake wuri duk inda kake muhallin da kake yana da kyau ka tsarkake shi tsaftar muhalli wannan aiki ne wanda yake musamman mai muhimmanci a musulunci shi yasa kaga aka ce maratibul iman imani yana da reshe ɗaiɗai guda 70 da tsoriya sai aka ce a ala shine kalimatu la ilaha illallah al'adana na ƙasan shi ne aka ce cire dukkan abin da zai cutar da mutane daga kan hanyar da mutane suke wucewa kaga duk wannan yana cikin mai tsarki amma abin takaici sai ka ga mutane an yi masu lambatu da ruwa zai biya wuce yake nan sai ga kawai nan ne suke sun ebo sharansu sai su jibga shi yanzu kuma da damina ta kusa suna jira gwamnati ta kwashe in gwamnati ba ta kwashe ba a ta tsinewa in ruwa ya zo ya kasa wucewa za a ga mai gida da kansa ya tube da kowar gida sun fito sun nemi ruwa hanya ba ka bar ruwa zai fasa daki bayan kuma kai ne cost din kai ne sabab din ai ka duba bakin kasuwar mu kai ka ce mahaukata ne ke rayuwa a kasuwar mu in ana ebo yayi kawai da bola da kasa da leda wani kuma an yi lambacin shi ke nan an hutar da shi mai soka wai zai kawai ya zo lofari daga ciki so in an yi kashi kawai zai fito ya zuwa ya kaga kashi jibge kawai duk dalilan da za su sa a mutu a Afirka sun cika kawai godiyar da muke ma Allah ma da mutuwar ta zama kalan wallahi kuwa kaje kasuwannin kauye ga wani yana kashi a nan gurin ga wani kuzin da shi yana toya wani abu kawai kuda ya dauko ya zo ya tsaya kan naman ko abin da yake towa ko mutum ya zo ya sa kali ga buwa yana ta ci kawai ba abin da yana ne su baya duk musulunci ya zo da wannan wallahi sai ga kawai duk ai raina mu ga baki daya ina fata ina bayyana so fi girman abin da Allah ta'ala ya umarni da shi shine me shine ainihin tsafta shine malai ya fassara shi da cewa tsafta ta farko shine ka tsarkake aikin ka gabari ne shirka war rijiz fahajuk ai ar-rujul al-asnam abin da ake kira ar-rijiz shine ainihin gumaka dukkan wani abu wanda ake bautata mawa sawa'un wanda ake durkusa masa wani ko wanda ake masa sujjada ko kuwa a'a shi ba sujjada ake masa ba yanka ake masa ina fata kuna fahimta su masu gunki da kiristoci kaga hoton na na Maryama suke da Isa sai su masa sujjada sai su masa ruku to mu kuma shirkar da ta labamo ta shigo cikin wannan addinin namu sai a ce addu'a za a yi amma ka kawo abin yankawa wannan abin yankawan kuma sai a ayyana maka a ce ka kawo baki ko a ce ka kawo fingi-fingi ka ta tsafi tunin wadda za a ga buzur-buzur ɗin nan to irin ta aljani ke so to wannan yankan da kai baka da bambanci dawa da mutumin da ya sujjada ga gunki don ya nemi agaji ga wani Allah kai ma ka nemi agaji ga wani Allah shikenan kun tashi da duk kun kasa cewa musulunci ko da ko in an yi kiran sallah za ka zo masallaci ka yanka bakin tauri wani lokacin ma wata shirini ta za a ce jaki za a yanka wani lokaci a binne sa ba bijimin sa za a binne shi da rai wani lokacin za ka ga kafin a binne dabba sai an caccaka mata allurori kamar guda dubu sai a tona rami da ranta a binne ta ko masu yin wannan aikin in sun gama su taho masallaci wani lokacin jinjiri ne za a ce ka kawo a yi maka tsafi da shi wani lokacin hannu za a ce ka je ka ciro na wani babban mutum da ya mutu ka ciro hannun su gaya maka tsafi wani lokacin za a ce da maniyin da aka yi duwatsi duk wannan aljanu ne ke ba da waɗannan dokokin to waɗannan duka gabaki ɗaya suna cikin abin da ake kira al-asnam waɗanda ake bautata mawa waɗanda ba Allah ba suke ba da doka ake neman agajinsu ake neman taimakonsu cikin abin da Allah ne kawai zai iya yi ina fata kuna fahimta to shine malai yace war rujzu al-asnam wa hajaraha kaulace musu da aka ce kai ai tarkuha shine ka kiyaye su ba ka ba su wa bara'atu minha kai fito na fito da su wa ahliha da kuma masu yin wannan aikin saboda haka wajibi ne a kori boka wajibi ne haƙƙi ne da ya rataye a kan shugabannin gari duk wanda yake bokanci ko tsubuto a kore shi daga garin can ma inda yake a kore shi da haka sai ya tuba amma ta kai abin ta kai ci shi ne wasu daga cikin jagororin garin ma sai ga su kuma waɗannan su ne malaman su ta ga mutum ya yi digiri ɗaya biyu uku ya je London ya je ina ne amma kawai wani ɗan kowan layin bai je ko ina ba malam kawai ya tsuguna ya tawanke shi in ya soma ba da taimakonsa da azumi na suga da sukari to can zai kai don wai su suka iya addu'a saboda shi jahili ne bai san addini ba illa ya tazo irin waɗannan za ga an kai wa irin waɗannan ragunan manya-manya saboda mai za a ci aisu sun iya addu'a ba wata addu'a da ya iya ka sa barin mushriki ya zaune kana cewa iya addu'a istidraji ne Allah yake masa istidraji ne wallahi baka san addini ba ne sai ka ɗauka cewa waɗannan malamai amma ba su da alaƙa da malanta in an ce malami shine wanda in alwala ta ɓaci za a yi masa tambaya in an tashi idda za a yi masa tambaya ta kaba a yi masa tambaya rabon gado ya ake fitar da zakka zakkar kadada zakkar da ruwa ya share ya ake fitarwa malami shi ake ma wannan tambayar
amma wanda kawai yake a gida shi tsubbu ya iya kawai to wannan ba a kiran sa malami jahilci da daƙiƙancin ka ne yasa ka kasa tantancewa tsakanin malami da kuma boka a ƙasa Hausa kawai duk wanda zai wannan sunan sa malami mu ba da alaka da malanta wannan ba shi ne abin da Annabi ya karanta ba ina fata ana fahimta to dole ai balan-balan da irin waɗannan kuma a kore su a cikin gari malai yace akaza ala haza ashara sinina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki wannan da'awa ala haza akan wannan da'awar wace da'awa da'awa ta tauhidi kira mutane zuwa ga bautar Allah shi tsaye tak da kuma kaurace ma gumaka manzo Allah ya tsaya akan wannan da'awar ashara sinina shekara goma biya da u ila tauhidi yana kiran mutane zuwa ga tauhidi wa ba'da al-ashr bayan shekara goma urija bihi ila sama sai aka tafi sama da shi sallallahu alaihi wa sallam wato bayan yin shekara goma yana kiran mutane kan tauhidi bautar Allah shi kadai sai ubangiji ya ikirari da mikiraji da shi Isra'i shi ne tafiyar dare da aka yi da shi daga masallacin Kaaba zuwa ina zuwa ainihin Masjidil Aqsa to daga Masjidil Aqsa kuma sai aka taka da shi akan wani abun hawa da ake kira buraka ba haushe bai taba ganinta ba balle ya bata suna sunanta buraka da larabci su ma Hausawa ma buraka suke ce mata ta ji jirgin gudu domin ita iya inda kallonta ya kare nan za ta dira daga nan kuma ta sake ɗagawa ta sake dira a kanta sallallahu alaihi wasallam aka yi iraji ne wannan kuma yana nuna falalar Annabi sallallahu alaihi wasallam inda duk sauran ibada duk sauran annabawa kaga ba yi iraji da su ba amma shi sai da aka je sama da shi har saman bakwai har sai da ya je inda ake kira magariyar tukewa fagashaha ma gasha wannan wata magariya ce inda mala'ika jibril yake cewa shi ma anan ne iya inda yake tsayawa duk wahayin da yake masa iya nan ne wajen tsayawa amma manzo Allah ya wuce har sai da ya ji ƙara alƙaluman ƙudurar ubangiji yayin da ya tafi can wa furidat alaihi salawatul khams aka wajabta masa salloli guda biyar an farallanta masa salloli guda 50 ne akai ta ragewa har suka zama guda biyar wannan kuma sai yake nuna falalan me sai yake nuna falalan sallar da kanta saboda tsakanin a ce a yi sallah sai da aka shekara goma ba a yin sallah abinda ake yi kawai tauhidi ka yadda da Allah shi da ka kaurace malata da uzza da hubal ka yadda cewa shi ke azurtawa shi ke talautawa shekara goma aka yi sannan aka wajabta sallah tsakanin ainihin karantar da tauhidi da sallah da aka yi sai da aka yi shekara 20 sannan aka wajabta kuma aikin haji ashe kun ga wannan yana nuna falalar sallah ke bayan an wajabta masa waɗannan salloli kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa salla fi makkata manzo Allah yayi sallah a cikin garin makka salasa sinina shekara uku in ka hada ga shekara goma da karantar da tauhidi ga shekara uku da aka yi ana yin sallah ka samu shekara nawa shekara goma sha uku bayan manzo Allah an ya karko salloli guda biyar sai ya sauko ƙasa bayan ya sauko kuma da lokacin sallah a zahar yayi ita ce sallah ta farko sai mala'ika jibril ya sauka da umarnin Allah ya zo yayi alwala yayi sallah a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam so sai da jibril yayi sallah manzo Allah ya ga yadda yake sallah sai Annabi yayi sallah irin sallar jibril karanta hadisin farko a cikin littafin Muwatta na Imam Malik shine hadisin farko da yake magana akan babi akan abin da ya shafi salloli da ake yi wato jibril ne ya so mai yin sallah sannan manzo Allah sai ya sallah da sallar jibril wa ba'daha bayan waɗannan shekaru guda goma sha uku da aka yi sai aka umurce shi da mai da yin hijira maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hijira daga garin Makka ya zuwa ina ya zuwa garin Madina. Ita wannan hijira kuma an yi ta bayan manzon Allah ya yi shekara 13 yana karantawa a cikin garin Makka. Sai Allah ya umurce shi da ya yi hijira. Manzon Allah ya yi hijira a kwana na 27 ga watan Safar. Hijira sakon annabta yana da shekara 14. Ranar 27 ga watan Safar. Annabta da manzanci da wannan addinin yana da shekara 14 sai Allah ya umurce shi da ya hijira. Kuma shi ne ya dace ga 12 ga watan Septemba na shekara miladiya 622. Manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina. Sannan kuma ya yi kiran nan wato a ranar Juma'a. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar ya fita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ranan Litinin. Manzon Allah ya fita, da ya fita ya je ya kwana uku a cikin wannan kogon da ake kira Garu Sau. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwana uku a ciki da shi da sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu. Ya shiga cikin wannan kogon ranar Juma'a, bai fita ba sai ranar Litinin. Wato ya kwana Juma'a, Asabar, Lahadi, kwana uku, ranar Litinin sai ya fita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan manzon Allah ya yi kwana 6 a kan hanya tsakanin Makka da Madina. Kwanansa 6 yana tafiya tare da sahabinsa, wanda Allah ya ce izhuma fil gari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, fa anzala Allahu sakinatahu alayhi wa ayyadahu bi jinudin lam tarawha. Ina fata kuna fahimta. Kwanansu 6 suna tafiya. In ka da kwana 3 da suke a cikin ku, da kwana 6 da suke suna tafiya, ka samu kwana nawa? Ka samu kwana 9. Din me don ka tsiratar da wannan addinin a yau, wanda ka samu a ruwan sanyi ana kiranka kana cewa a'a? Ka duba matsayinsa, ka duba darajarsa, ka duba wannan kogon da ya shiga kwanansa 3 sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa garin Madina, wato ya isa cikin garin Madina ranar Litinin, wato wanda ya daidai da 22 ga watan Septemba, wato miladiya 622. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin wannan gari, wanda kuma shi ya dace ainihin a kwana na 12, wato ya fita wato hijira miladiya 22 ga watan Septemba, ya isa garin Madina wato ranar 12 ga watan Septemba, ya fita 12 ga watan Septemba miladiya 622, ya isa garin Madina kuma ranar 22 ga watan Septemba a wannan masallaci da ake kira Masjid Quba. A nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soma yin waili, a nan ne ya kafa masallacinsa wanda yake mai albarka. Ina fata ana fahimta. To kuma ita hijira malamai suka ce kala uku ce, kala hudu ce. Malamai suka ce akwai al-hijratu min daril kawfi ila daril amni. Mutum ya yi hijira daga gari wanda yake cike da tsoro da barazana, sai kai hijira ka bar wannan garin ka tafi gari wanda yake mai aminci. Wannan kamar hijirar da musulmi suka yi a farko daga garin Makka zuwa ina? Zuwa Habasha. Kaga Makka lokacin ana tafa tattaka su, an tsane su, ana dukan su, sai suka koma Habasha. Habasha a lokacin ai ba garin musulunci bane ba, amma gari ne wanda za su samu nasuwa, ba wanda zai tsangwame su. Sannan akwai hijira daga darin kufuri ila darin salam, kai hijira daga garin kafirai zuwa garin musulmai. Wannan kuma wajibi ne. In kana garin kafirai wanda ba a baka dama kai addinin ka yadda Allah ya shara'anta, to wajibi ne kai hijira ka bar wannan garin ka koma inda za ka yi addinin ka wanda babu tsangwama a ciki. Sannan malamai suka ce akwai al-hijratu min al-ma'asi ila ta'atillah. Okay. Akwai hijirar da mutum zai yi daga ainihin wato saban Allah zuwa ga ainihin yi ma Allah biyayya. Sannan hijira ta ƙarshe shi ne hijira zuwa komawa zuwa ga Allah mu bawai da daukaka kamar yadda Annabi Ibrahim yake cewa inni muhajirun ila rabbi sayahdi an ce akwai hadari dole zamu sakaita anan sai go sai sati mai zuwa insha Allah ta'ala abinda muka fada zama daidai Allah ba mu ladarsa wanda ya kasance kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.